Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin kasuwa akai miki dole to yau shirin kasuwa akai miki dole yaya da zango a wannan kasuwa ta baje koli dake kofar gidan raya al'adu na gargajiya wato gidan raya al'adu na Abdulsalam Adam dake nan birnin da magaram
Assalamu alaikum gani nan a wata rumfa da ta hada kayayyakin gargajiya sunan malama
Assalamu alaikum sunana Shatibu Kari president ta aikin hannu daga Tant wallahi wannan kasuwa tabarkallahi wanda yazo ya gani na ka kayaki iri-iri wanda ake akwai akoshi na gargajiya da goshi bukuru ba complete da faifan shi da zuwa shi da kuyarkin shi mata cintuwa
da koshiya ta cintuwa
da koshiya ta cintuwa na kawo ciku na kawo lohiya na kawo wake na kawo dawa na kawo kayan kamshi garin dan wake ne kuskus ne wasa-wasa dambu ne kwarya gidauniya zanen na ita madalin da hinta da kindanta da faifanta ta shan hura kawai he dama hural ma akwai ta
ba shan kaso ya kasuwa
to kasuwa kin san sai dai a ce yanayinta amma muna kai kuka ran Allah mu gabatar mu da Allah
amma kin sabu zuwa irin kasuwannin baje koli
wallahi kasuwa baje koli ko ta ina zuwa ko ta ina wallahi ina zuwa ina kai kaya ko wallahi masha Allah wannan mata gida da aka ce mu ar muka zo dan mu hudu jihar mu kumiya kullun bai wa mu je mu hudu ta wani mu kuma ta mu gata
to ya kike ganin karkuwar kayayyakin mu na gargajiya a sauran kasashen da kike zuwa baje koli
wallahi kayan mu na gargajiya tsakani da Allah muka tayi baje koli gaskiya yanda koran gazananu suke da bukurin ga gaskiya da kayan da muka safara na gona tsakani da Allah wallahi da himma suna sai wana sai da gudu wallahi
to yanzu kamar wannan bukurin naki da hoihoi da wannan kwarya gidauniya ta shan fura da liddayi da kindanta nawa nawa kuke kike da farashin
farashin su to namu na nan gida da nan can ba dai bane tunda namu na nan gida gidauniya complete shi kabiyal ne ako shi complete shi kago mane amma kasashen waje ne wannan bukuru shi ka 20 ne complete gidauniya shi kago mace complete kuma wannan tuku ba yanda babu akwai na jika biyu da rabi akwai na jika akwai na 300 akwai na 150 akwai yan dala 100 kowa daidai karhin shi
to kamar miye kudewa naga akwai miye kudewa da dawo gona da suwake su kuma nawa farashin su
miye kudewa kanana chas jika biyu ce maybe tiya maybe mata akwai ta 300 akwai ta jika dawo gona wannan bada ake ce mata el gaugawa 150 tiya wake jika guda malohiya tiya da ladari kuma akwai na sak kilo da muke yi muna so dan Allah dan su kama mu masu hannu da shuri gaskiya mu yanzu wannan noma ne nayi in ba dan da dai noma ba gaskiya ban da kudin da zan sai kuma ban da wanda zai bani in ji in auna a kasuwa
assalamu alaikum malama sunan
sunana Afsatu Musa kasunan dai miya ce wannan miyan malahiya wannan ta kudi ne wannan lemu ne bisaf na tsamiya wannan na waro ne wancan na dan kuka ne wannan garin wake ne wancan maganin estoma ne wancan kwatatasai ne
to ya kasuwa
a kasuwa alhamdulillah ana sai
ba kamar nawa ne farashin waɗannan kayayyakin na kikin zana mana
kowane da farashin shi daban-daban wannan shi miye jika ce wannan ta kudin kanana satin wancan kuma 120 wannan kuma shi ma 50 wayancan su kuma jika ne rogon dan wake ne garin dan wake ne wancan kuma ga ne estoma shi ma 60 ne miya kuka ita ma jika ce
to kamar dama kin saba zuwa irin wannan kasuwa ta baje koli ko wannan shine karo na farko
muna tahiya wannan ba shi bane karo na farko mu ne yamai dai muna zuwa da inda aka kiraye mu
nan ina tare da wani malami assalamu alaikum sunan malami
wa alaikum assalam sunana mana amin abin da ya kawo ni nazo naga kayayyakin ne gaskiya san burge ne tabarakallah masha Allah saboda amfanin su da kuma wasu abubuwan da ana kawo mana su daga wani wuri kuma yanzu sai na gani ana sarrafa su nan nazo na duduba na tambaya akwai kamar farsila wannan da tayi magana da biyan addu'a kuma kamar akwai tufi da suke yi wanda ake dan amfani da shi kuma tabarakallah ta kudin sun gyara shi sun tsaftace shi da su digadigai kuma akwai kamiya kuma kamar albasa ma suna busar da ita wani kayan abin da ake noma maimakon ya lalace to yanzu an samu hikima wanda ake adana shi kuma tabarkalla abin yayi kyau yadda ka san a kasashen waje
ka sai amma matanka
a gaba zan saya dai ina da riduba insha Allah ina zo in sai wanda za a dan yi amfani da shi mu dan tattafa mu ma
assalamu alaikum malami
wa alaikum salam wa rahmatullah
sunan malama
kabiru jibrila mun kawo kayayyaki na namu na gargajiya na aikin hannu akwai su kafo su fitati
su sa
kayan waka ne dai ni kayan waka namu na gargajiya ba carpet santir su albi
shine ake ce ma belt ko na dar me na sawa a wani
na sawa a wani ba balka akwai zubanya na azurwa
ga wannan can ina gani wannan kamar irin kayan bugaje ne mine ne shi kuma
wani wanda ake sawa wanda ake ma raƙumi ado insha Allah
insha Allah wannan kuma fa
wannan
wannan na nasa
wannan na maza ne wannan a wuya ake sashi na buza ne bugaje insha Allah
kamar na angwaye ma ko kamar nawa nawa ne farashin su
ba ne inda babu saboda akwai wanda zai zo sari akwai wanda zai zo wanda ba sari ba kai yake so ko biyu haka
kamar shi wannan carpet din nawa
wannan carpet din muna sai da yayi shi complete da puff din shiga sanan guda biyu jika sakin wannan muna sai da jika uku wannan adan raƙumi akwai na 12 akwai na 15 akwai na 10 dukkan ba inda bin ma'aikawa daga nan Mali Burkina Benin har zuwa Maroc sa Algeria duka mai aikawa
na iso wani shago assalamu alaikum malami
alaikum salam wa rahmatullahi wa
barakatuh
sanusi malam halil muna sai da kamar irin azurfofi irin kayan fulani takiyoyi murjani da sai sauran su gaba da hakorin makarin da gaskiya
to kamar yaya farashin yake
to farashi dai mu dai yanzu dai farashin sosai muna da rage sosai su wanga takiyoyi na hannu muna bada su kan 400 shine free market
to zobanya fa
zobanya akwai wannan muna saida su 30
ana ga da hakorin makka
hakorin makka akwai na dala 100 akwai na dala 40 ma
na zinariya ne
ba zinariya bane hakori dai mai kyau
na wace yar wuka take so
yar wuka take so muna saida ta kan farashi dala 30
aya ci niki
to yanzu dai mu ce alhamdulillah amma yanzu nan muka fara kasawa
suna malam
Alhaji Murtala Badamasi Kano Nigeria mukan kawo riguna kala kala da kasashen waje dunkuna na bariki na sha'awa garan bubu na manyan shaddoji na manyan mutane madala malumalin garan bubu da na shaddoji da na tifi kala kala mukan kawo na manyan na samari da na dattawa da na tsahi da na yara kanana da na irin naku ba muna kawo insha Allah
to kamar ya farashin yake
akan samu na jaka 25 irin na manyan riguna haka akwai samu 40 ne na shaddoji da kuma kufta na hannu haka na jaka 20 zuwa 18 zuwa 25 duk muna da su ko kuma yan masu sauki sauki haka na 10 zuwa dan kasa kadan haka duk muna da su kala kala
to ya kasuwa ciniki
haji a kasuwa ba kasuwa wallahi haji
sunan malama
Ramatu Mahmudu Kanya Malam Gaja magunguna ne nake saida ina saida maganin zafi rana balsir kai kan gaba infection ko mai kaikai ko mai tsuru duka ina da maganin shi kuma ina da maganin diabetes ina da na tension magunguna dai kala kala can ganyen magarya ne wacce kuma bazar kwaila ce wanda ake hada tsini na amare da ita
ah shakka wannan kuma fa
wannan bagaruwa ce wannan kuma karaki ne wannan hankufa ce ita ma muna hada maganin basir da ita wannan kuma karangiya kusa ce
karangiya kura
ita ce ana hada mallaka da ita kuma ana hada maganin infection da ita
to ya kasuwa
kasuwa alhamdulillah ana sai da Allah sa albarka
sunana Shehu Abdullahi Sufi
mallan Shehu na ga shagon naka masha Allah kaya zaka iya zana mana ko da mi da menene ka kawo nan kasuwa
muna da magani kamar haka wannan kin ga shine na bakin rafi magani ne na karfin maza wannan magani ne na bangaren iska ko kaga mutun ya fita da gudu sai an kamo shi wannan kwalli ne na bangaren kaikayin ido ko kana gani garara garara ko kana gani dindimi dindimi shi wannan Zainab kenan man gashi ne wa wannan
mutun anti Allah
shafa insha Allah wannan shi ne anti Allah din da ke ji mata suke fada hajiya wannan da yake gani ita ce ne wanda ake cewa mai gida ta wona shirya yawwa
to kuma yaya mutane suna zuwa suna saye
alhamdulillah da mazan da matan kowanne yana siya bakin gurgudu
dawa dan mai dawa Baushi salamu alaikum
amin alaikum salamu hajiya
sunan Baushi
Bauchi Ibrahima mun kawo magunguna iri-iri akwai na istoma akwai na diabetes akwai na zanzana akwai talalan iska akwai kuma manjimana ko bangaren rike wajijiya ko bangaren tsohon targade ko tsohon kalaya ko tsohon ciran nama wannan watan kado ce wannan watan majiriya ce wannan watan tankuci wannan dilani wannan kerkeci ne wannan damusa ce
ba shakka
wannan mazo ne
ga wani hoihoi ina gani da wuri ga kuma wani hoihoi can da
wannan hoihoi in mutun yana so bincike ne ake min
ga wani hoihoi nan
eh shi wannan hoihon kamar yanzu in mutun iska ce take damin shi kawai in ya dora hannu in ya juya muka gani in ita ce in baka iska ce in wara ce ma ga yamu
yanzu na dora hannu na shikenan sai a ga yamu
sai a ga yamu ki abin da kenan duk abin da ke damin ki in kika dora kawai sai a ga yamu
ga wani kashi ne ina ganin shi katu
wannan wannan ba kashi bane kan babba da jika ne
ba da jika
eh shine iyakar iska dan wannan aka sa talalan iska a ciki
to ya kasuwa
kasuwa alhamdulillah tunda dai
dama ka saba zuwa kasuwar baje koli koko shine karo na farko
ina zuwa baje koli ina zuwa Burkina muna zuwa Senegal Ghana ina zuwa Kaduna
ina tun karo wani shago sai kamshi ya bige ni assalamu alaikum
wa alaikum salam mawe kilewa
sale alhamdulillah inda kasu kilewa sale alhamdulillah to inda tunan
sai bakura ari
to bakura ari muna iya sanin irin abubuwan da kake saida a wannan shago naka
a akwai shiga suna akwai su humura su gaggab su sandal su al'ud
madalla to kamar nawa ne waɗannan kayayyakin naka
a wannan ai kayan ka san akwai na jika uku akwai na jika biyu akwai na jika biyar
amma na ga wannan babban bokitin shi ai ya hi jika biyar ko
ai kanan ne ai duk kulluku gaba daya ne muka yi akwai na jika 25 akwai na jika 50 wannan na ruwa su kuma jika biyu da rabi haka jika 1300 haka muke saida
muka gari ka zo
daga Maiduguri na zo
daga Maiduguri
sunan
to kai menene aikin ka a wannan kasuwa
ta ne kirta ne wannan garden ne ni ke langa kula da runa kuma wasu zo suna so a ba ta runa sai an ba su a yi musu salon runa ba mu so da sabke mu san da guri da kazan ta haka kuma muna so da gyara barkin saboda gurin ne babu mu kenan ga gyara ta shekara mai zuwa
kai ne mai shasharewa da gyara da kahorin huna
ubi da wani kalandare wanda an kawo drapo da yanda ya fi daɗi gurin ya kara animason kuma ana so sanan gurin ya kara burge su ne
to madalla masu sauraro duka anan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole wanda ni Tamar Abari na shirya na gabatar sai kuma wani jikon insha Allah.